بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yamma cin talata 14 ga watan Safar shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 29 cikin jerin darussa daga littafin Aisharatun Nisa, wallafar al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Sha'ib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi sahibu sunan, wanda ya rasu a shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Wannan littafi na Ishratun Nisa asalin shi wani sashi ne na babban littafin sa As-Sunanul Kubra. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Wannan littafi yana magana ne akan fiqhun musulunci da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da zamantakewa a gidan aure tsakanin iyalai. Allah ya saka ma malam Al-Imam an-Nasa'i da alkhairi. Dan ba manta ba a darasin da ya gabata mun fara karatu a cikin bab kaifa yu'nithul tu'nithul mar'atu wa kaifa yudhkiru ar-rajul. Babun da ke bayani akan me ke faruwa idan aka zo tarayya ta aure a samu da ya zam ya mace ko da ya zam da namiji, me ke faruwa haka. Inda ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Ibn Abbas, wanda Yahudawa suke Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da wannan mas'ala, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa, wanda malam ya cigaba da mana sharhi akan wannan amsa har ya dauko dogon zance daga ainihin wani malami cikin malaman musulunci wanda masanin ilimi ne na kimiyya, shine Dr. Nazmi Khalil Abul Ata. Ya dauko wato batu daga gare shi inda yake sharhin wannan qadiya wanda ke bayani akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika mala'ika Jibrilu ya sanashe shi ilimi na wato genetics, ilimi na wato gadan halitta da ilimi na al-khaliya wato cytology da ilimi na ilmul ajinna, shine abin da yake cewa embryology. Wadannan duka ilimomi ne na kimiyyar zamani wanda suke da alaka da likitanci da sanin jikin dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan su, yayi bayani akan abin da ke faruwa na da a cikin halitta shi a jikin uwa shekara 1500 da suka wuce, a lokacin da babu wani dan adam a duniya da ke da wannan ilimin. Wannan ya zama abun wato duba daya daga cikin wato ma'alim na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan muka lura da ainihin wato wannan hadisi, yana nuna cikin ma'alim na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mu shirda. To muna cikin karanta wannan dogon sharhi ne sai lokaci ya kure mana. Zamu tashi a inda shi malam din mai taliki yake cewa fa hal kana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliman fi ilmi al-ajinnati wa ilmi al-khaliyati wa ilmi al-wirasa hatta yuqarrira kull hadhihi al-haqa'iq al-ilmiyati kull hadhihi al-haqa'iq al-ilmiyati allati lam tu'raf illa qariban am annahu wahyu min Allah ta'ala. Malaika wannan tambaya ta ilimi cewa yanzu kana ganin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya tabbatar da wannan ilimi, ai babu yadda za a yi a fahimta ka in ma ba a ce wahayi bane. Dama wahayi ne tunda a lokacin babu wannan ilimin, kuma ko da akwai shi ba harkar sa bace. Yace fa hal kana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shin shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance aliman masani fi ilmil ajinna, malami ne a ilimi na embryology wa ilmul khaliya ko ilmi na cytology wa ilmul wirasa ko ilmi na genetics hatta yuqarrira hayya iya tabbatar da kullu hadhihi alhaqaiq alilmiyya duk waɗannan mas'aloli na ilimi allati lam tu'raf illa qariban wanda ba a san su ba sai nan kurkusa in shekaru nan kusa amma annahu wahyu min Allah fil Qur'anil Karim koko wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'anin sa wanda taqa anhu bil haqq fi sunnatin nabawiyya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta wannan da gaskiya a cikin sunnar sa almutahhara wanda take mai tsarki haifu qala almustafa sallallahu alaihi wasallama yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhbarani bihinna Jibrilu anifan yace dazin nan Jibrilu ya bani labarin su inda ma sa'alahu al-yahudi an tilkal masail al-wirasiyati al-muqaddada yayin da ainihin wato aka tambaye shi wannan bayhudi ya tambaye shi game da waɗannan mas'aloli na gadan halitta wanda suke masu sarƙaƙiya akhi muslim ya kai dan uwana muslimi ya hukku laka an taftakhira bil hadi al ilmi lil qur'an al karim wa sunnat an nabawiyya al mutahhara ya dace kai alfahari da irin bayani na ilimi na kimiya da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samu a cikin alqur'ani mai girma wa anta du'a ila allahi ala basiratin wa ta'allu bi ilmin kuma zaka kira mutane zuwa ga Allah ka kira su akan ilimi da kuma basira wa anta abudallahi ala ilmin kabautawa Allah akan ilimi fal islamu dinul ilmi shi musulunci addini ne ilimi wa ma utiya bihi rasul huwa al ilm wa ma ata bihi rasul huwa al ilm abinda annabi ya kawo shine ilimi fa alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika cikin surati muhammad kenan yace ka sani cewa babu sarki sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta kuma ka nemi Allah ya gafarta maka zanubanka fa tauhid fil islam yajibu an yaquma ala al ilm wa din fil islam ilm yace dan haka shi tauhidi da ilimin musulunci wajibi ne su kafa akan ilimi shi ilimi a cikin musulunci addini ne wa ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam hina qala to menene ma'anar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad da yake cewa a cikin zancen sa ya ainihin ce idza ala ma udzakari ma al unsa idan ruwan mani dan namiji ya zama ya hau kan ruwan mani ya mace kanal mauludu zakaran sai dan ya zama namiji wa idza ala ma al unsa ma adzakari kanal mauludu unsa idan ruwan mani ya mace ya hau kan namiji sai dan ya zama ta mace yatakawwanu jismul insani min khalaya hayya yace shi jikin dan adam yana an rakkaba shi ne an hada shi ne daga wasu wato kwayoyin halitta wasu cells wanda suke da rayuwa wa bidakhil hadhihi alkhaliya muhtawayatin kathira kowane kwayoyin halitta akwai kuma abubuwa da yawa a cikin sa akwai halittu iri daban-daban wanda dan adam bai ma san amfanin su ba min dunniha a cikin waɗannan kwayoyin halittar da ke jikin halittar dan adam akwai alchromosomes chromosomes waye ibaratun an shariqin yahmilu alafal jinat wato wani dan ainihin wato shariq kamar kace wani dan kwasfaci wani dan madauki ne da ke dauke da dubban miliyoyin kwayoyin halitta wal jin ya kace jin kula daya bil mukhtasar al mufid a takeice ibaratun an murakkabatin tahmilu sifati shakhsi min tulin wa ard wato wani kamar kace wani magana isu ne wani kwaya halitta ne wanda a cikin shi ya dauke da siffofin dan adam din da ke da mutumin yake jikin shi dabi'ar dan adam da tsawon shi da fadin shi da kamannin shi da kuma yana cikin wannan fil khaliyati al bashariyati 23 zawjan al chromosomes yace a jikin dan adam akwai wato kala daban-daban dangi guda 23 na chromosomes zawjun wahidun huwa alladhi yuhaddidu naw al jinn guda daya a cikin waɗannan shine zai ainihin haddade nau'in da za a haifa yace at-tarkibiyyah al-wirathiyyah lirajul al-chromosomes hiya x wa y a jikin dan adam namiji akwai x akwai y wa amma tarkibatu al-wirathiyyah lil-untha fa hiya xx a jikin dan adam kuma ta mace to duka xx ne ya hadusul ihsab sai a samu abin da ake cewa fertilization shine ihsab wato abin nan wato abin nan kenan za a ce harbuwan maniyin namiji ya je tare da namacin su hadu su cakuɗe su haifar da abu mai rayuwa indal tikai ma uzzakar almani ma amail unsa albuwaida yayin da aka samu haduwa tsakanin maniyin namiji da maniyin ta mace wato ovulation din mace kenan da maniyin namiji idza kana ma urrajuli yahmilu sifatu y idan ya zama maniyin namijin ya dauke da wannan siffa ta y ce kanal mauludu unsa sorry kanal mauludu zakaran bi idnillahi sai ya hada x da y kenan sai ya zama namiji wa ma idza kana rajulu yahmilu x sifatu x kanal mauludu unsa bi idnillahi idan kuma ya zama wato namijin ya ba da x ne da ma ita mace mun ji cewa ita x ko take bayarwa to sai ya zama wato ta mace ce da izinin Allah fa maji'ul janin zakaran aw unsa samuwar da ya zama namiji ko mace lahu sababun ba'da idnillahi ta'ala kira da sababi na dabi'a shine wannan da aka siffanta bayan izinin Allah da kaddartawarsa wali hadha sabab وهذا السبب معلق بالرجل والمرأة مال وأن سبب ينات ألك إذا سودك إياه إن يقدابيو وليس بأحدهما دون الآخر بعد إبني كأي أتكنس وقد ورد في هذا أحاديث منها كي حديثي دي سكذو قمد وأن ندقتك الأول ندع أن أنس رضي الله عنه بلبض دقى أنس الله يكارى مسيدا يذول لفظين إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد yace idan ruwan namani ya namiji ya riga namace sai wato ya karkate ya zama da namiji wai za su baka ma'ul mar'ati naza'at idan kuma ya zama mace ce sai ta galabaici namiji wannan ya cikin Bukhari da wannan sa wa an Thauban radiyallahu anhu bil abdi ma'ur rajuli abyad wa ma'ul mar'ati asfar ruwan namiji shine fari ruwan ta mace fatsi ne fa idza jitama idan suka hadu فعلى مني الرجل مني المرأة هو النمجين يدما يافن نمجان أذكرا سيسهيب دتان مجي بإذن الله إذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله إنكو مني انتمجان يدوككو أكن نمجين سيسباد آمجي إذن الله الثالث حديث نوكو عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتما تتشي منزال صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت شمة ذات وانكا إذن تغمني أبتشي وأبصرت الماء تتاشي تغمني تغتاي مفاركي إرن نتن أدن واتونا علاقة نتن أدن سيكما تغمني فقال النبي نعم قريك فقالت عائشة فقالت لها عائشة سيشت شمة تربت يدايك وألت كيوكو ديكيني أبون كنيا والله بايك دا كاميوة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي يتي متى دئيها كي عائشة ربلي تتي تنبيت وهل يكون الشبه إلا من قبل هذا ذلك منين يكي كاو كما تكيكين يا إمبا تنبا إذا ألا ما أهاما الرجل أشبه الولد أخواله إذا روما نيا ما تر يبنى نمجن سيكا غيارا يكا مادا كاو ننسى وما يفيسا وإذا ألا ما الرجل ما أها أشبه أعمامه idan ku ruwan namijin ne yafi yawa sai kaga yayi kama da babbanin sa ɗan uwan ubansa wannan yana cikin sahih muslim malai ci gaba da kawo waɗannan zuttutuka yana cewa arabiu hadisi na hudu dake da ainihin wannan bayani wanda yazo da wannan bayani shine an ibn abbas radiyallahu anhu bilafzi yaltaqil ma'ani fa idha alama urrajuli ma'al mar'ati azkarat ruwayan guda biyu suna haduwa idan na namiji ya galabaci namace sai ta zama sai dan ya zama namiji wa idza alama ul mar'ati ma ar-rajuli anafat idan ku namacin ne ya gabata sai ta zama tayi mace ta zama mace wannan yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da isnadi kyakkyawa malai yace wa qattara hadhihi ahadith mas'alatayn wannan hadisai sun zo da abubuwa guda biyu a cikin su al-ula mas'ala ta farko at-tadhkir wa at-ta'nif wato alaqar wato jinsin dan miji ko namiji ko ta mace nabiyu athaniya nabiyu ashabahu kaman takeke ne dan da waye ke wa zakarat al ahadith bi sha'ani hatayn mas'alatayn al fadataliya kuma hadisan san ambaci wato lafuzza masu zuwa wajen bayanin wannan san ambaci al ulu san ambaci as sabq san ambaci an naza fa amma lafzatul ala فلها معنيان كذا لفظ العلو على تنا ده معناه guda biyu المعنى الاولى العلو المادي اتي واتو الظاهري وان ابي يفنى وني اي نطفه فوق نطفه اذا ما الظاهري ga maniyin wani a saman wani shine ulu maddi physical kenan ومعنى الثاني معناه تبيو العلو بمعنى الغلبه والقهر اذا ما wannan uluwin ba yana nufin wai kaman an saka shi su aruba maniyin dake kasa shi aka shine da wani kuma a sama daban-daban a wato al-ghalaba wal-qahr wanne ne ya galabaici ɗayan ya fi shi yawa ya fi shi fitowa fili was-sabq shi kuma da suka amfani da lafazin sabq lahu ma'ana yan shi ma yana da ma'ana guda biyu al-ma'ana al-awwal ma'ana ta farko al-ghalabatu wal-qahr shi ma yazo da ma'anan al-ghalaba da al-qahr rinjayi wal-ma'ana al-thani ma'ana da biyu at-taqaddum az-zamani aw al-makan ya zama as-sabq yana nufin wani mani ne ya fara wucewa a lokacin wucewarsa ko al-makani wani mani ne ya fara shiga wuri kaza makwantarsa kuma ana naza'al waladu ay kana shabahu lahu da aka ce shi kuma lafazin naza abin da yake nufi sai kamantakeke ne yatta yi ga wani wa min majmu'i hadhihi riwayati wa ghayriha yadhharu lin nadhiri anna al ma'na al mushtarak bayna hadhihi al alfaz wa huwa al maqsud al ghalabat wal ihadat idan mutum ya kalli wadannan riwayoyi ya kuma kalli ainihin wato lafazin da suka zo wanda suke da ma'ana da take da tarayya akan ta wanda kuma wannan shine abin nufi a cikin maganan zai ga al ghalabatu wal ihadatu galabaita da kuma kewayawa fa idza ghalaba ma'ur rajuli ma'al mar'ati idan ruwan da namiji manin da namiji ya galabaici manin ya mace wa ahata bihi ya kewaye shi kana zakar sai a haifi da namiji wa indal aks ya duful aks idan kuma manin ta mace ne ya galabaici ainihin wato wannan namijin to sai kuma a samu ya mace falan yace wala yahtamilu an yakuna al maqsudu sabaq al inzal yace ba zai yu a ce abinda ake nufi kawai shine rigayan saukan maniyin ba rigayan discharge na maniyin rigayan release na maniyin ai idza sabaqar inzalur rajuli kana zakaran kar a ce wai idan namiji ya fara inzali shine zai faɗa namiji ko idza sabaqa inzalul mar'ati kana untha ko a ce idan mace ta fara inzali ne zama ta mace la anna hadha al ma'na la yatawafaqu ma'a lafzati ala min jihatin don wannan ma'anar ta sabaqa ce rigaya ba zai daidai da ma'anan ainihin wato ulu ala ya alu ta wata fuska ba wala yu'ayyiduhu alwaqi'ul mutayakkan min jihatin thaniya sannan kuma abinda ake gani a aikace baya goyen bayan shi aikace ana iya samun a cikin saduwar wanda ya fara fidda maniyin ba kuma jinsin sa bane malam yace summa jattu lil hafizi kalaman mushabihan lima qaddamtu yace sai kuma na tarar da al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari mujalladi na 7 yayi magana da te kama da wannan da na ambata wato abin da yake nuni ba ga malaman musulmai sun dade da ilmomi masu zurfi irin waɗannan qala ibn hajar yake cewa ka annal murada bil uluwi alladhi yakunu sababu shabahi bi hasab al-kathara yace ina ganin kamar abin da ake nufi wannan al-ulu din anan yana nufin wanda maniyin sa yafi yawa bihaythu yasiru al-akharu maghmuran fi tayyidda maniyin dayan zai zama ya bace a cikin wancan ya zama bai da tasiri insignificant ne fa bidhalika yahsul ash-shabah da haka ake samun kamantakekeniya wallahu a'lam da fatan muna ganewa malam ya cigaba da cewa qala ibn al-qayyim fi kitabihi tuhfatul mawdudi bi ahkamil mawlud ibn al-qayyim Allah ya gafarta mishi yana da littafi musamman mai suna tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud wato tsaraban masoyi wanda yake bayani akan hukunce-hukuncen da taskon littafi nashi yace al-amru thani inji ibn al-qayyim a shafi na 221 yace abu na biyu in sabaka ahadil ma aini sababun li shabahi sabiqi ma'uhu yace lallai gabatuwar daya daga cikin ruwan maniyin guda biyu shine sababun wanda ruwan maniyin shi ya rigaya dan yayi kama da shi wa uluwi ahadihima dan da kuma ya daukaka akan dayan sababun li mujanasatil waladi lil ali ma'uhu yace wannan kuma zai saka jinsin dan ya zama wato na wanda maniyin sa yafi yawa ne fama huna amrani yace faha huna amrani akwai abu guda biyu anan sabaqun wa ulu rigaya da kuma yawaita galabaita wa kariyar tafiqani ana iya samun ta bangare daya ne wani ya fara yin release kuma nashi yafi yawa wa kariyar tafiqani ana iya samun kuma wanda ya fara release daban dole nashi yafi yawa fa in sabaka ma'ur rajuli ma almar'ati wa alahu idan namiji ya fara releasing maniyin sa kuma nashin yafi yawa bayan mata ta yi releasing kana almawludu zakaran sai dan ya zama namiji wa shabahu lirajuli sai kuma yayi kama da namiji wa in sabaka ma'ul mar'ati wa ala ma'ar rajuli idan kuma ta fara releasing amma kuma nan da namijin yafi yawa kanat unsa sai zama fara release shine jinsin mace wa shabahu lil ummi idza alama ar-rajuli wa idza sabaqa ma'ur mar'ati wa alama ar-rajuli wato mace da mai ta fara lizin kuma mai ta fi yawa sai dan ya zama ta mace kuma kama da uwar wayin sabaqa ahaduhuma idan ko dayan ya gabata wa alal akharu dayan kuma ya fi yawa kana shabahu lis-sabiqi ma'uhu sai zama wato sai zama wanda maniyin sa ya fi yawa to shine za a yi kama da shi wal idhkaru wajen kuma kasancewa shi da namiji wal inas ko kuma ya zama dan mace da ta mace liman ala ma'uhu ga wanda maniyansa ya fi yawa wannan shine magana ibnu qayyim inta kalamuhu rahimahullah Allah ya gafarta mishi wa qala al hafiz ibnu hajar yake cewa qala al qurtubi abu al abbas al qurtubi yace rahmatullahi alayhi yata'ayyanu ta'awilu hadith thawban bi anna al murada bil uluwi sabq yace wajibi ne a fassara hadithin na thawban a ce abinda yake nufi da uluwi din shine dai sabq din ya waitar dai shine galabaita shine gaggawa qultu sai nace wallazi yadhharu ma qultu jibun hajar yace to abinda yake bayyana gare ni shine abin na ambata wa huwa ta'awilul uluwi fi hadithi aisha shine fassaran uluwi a hadithin aisha wa amma hadithin sauban kuma fa yabqa al'ulu fihi ala zahirihi shi kuma bashi a bisa zahirin shi fa yakunu sabqu alamata tadhkiri wa ta'anif zam wato gabatuwan maniyin shine ke sanya jinsi wal uluwi yawan sa kuma alamatu shabai shike bada kama fa yartafi wal iskal sai iskalin ya dauke wa ka'anna al murada bil uluwi alladhi yakunu sabab al tashabbuhi بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه كما إذا مكتونا أبايا بذلك يصل الشباب وينقسم ذلك إلى ستة أقسام وأن ينادى بضوء جدا شدا الأول أن يسبق ماء الرجل بروان مني النمج يفار سوكا ويكون أكثر إذا ما يافيه فيصل له الذكورة تسيء سامت النمج والشباب يكما سامك مادش والثاني أكسه نبي يكما أكسن سشيني بروان مني يفار سوكا كما يبيه سيء سامت وينهم وتوتمتش kuma ta kama da uwar wa salisu na uku an yasbika ma'ul rajul ruwan mani namiji yawa wa yakunu ma'ul mar'ati akthar amma ruwan mutun yafi yawa fatahasul dhukuratu washabahu bil mar'a sai zama wanda ya fara sauka shine namiji sai da ya zama jinsin sa wanda zai shefi ita ce ta mace sai da ya zama ya kama da ita wa rabiu aksu na hudu shine aka san haka wato ruwan mani namiji ya fara sauka ruwan mani ta mace ya fara sauka kuma namiji ya fi yawa sai ya zama kenan wanda rashi ya fara sauka jinsin sa wanda rashi fiyawa kamar sa wal khamisu an yasbika ma'ur rajuli wa yatasawayani fayadhkuru wala yahtassu bishabahin yace sai ya zama ruwan mani namiji ya fara sauka sai ya zama da namiji amma kuma babu fifiko wajen yawa sai kaga yaron bai kama da ɗaya daga cikin su kamar bata bayyana ba wasabisu aksu ko kuma ruwan maniyin mace ya fara sauka amma natin bai fiyawa ba nashi bai fiyawa ba sai ga dan bai yi kama da daya a cikin su kai tsaye ba inta hakalamuhu rahimahullah wannan ya cikin fatul bari mujalladi na 7 Allah ya gafarta ma al-imam al-hafiz ibn hajar malai ya cigaba da cewa wa dhikru sababi fi hadha min babil asbab allati khalaqa Allah ambaton wannan sababin abin da ke faruwa dinnan yana cikin ambaton wato sababba na kaddarorin da Allah ya kaddara Allah cikin hikimarsa yana sanya musu asbabu waɗanda za a fahimce su da su kama huwa sha'anu mu'zami makhluqatihi subhanahu kama yanda haka yake sha'anin mafi yawan halittun Allah da Allah ya halicce su akwai sababi da yake bayarwa na faruwa su kama lauqila kama da za a ce innan nabata yakunu tayyiban idza suqiya bima'in tayyib shi tsuru yabanya tana zama abincin ta mai kyau mai dadi ne idan an shaida ta da ruwa mai kyau mai dadi fa yakunu ghayra mustasagin kuma zai zama mara dadi idza suqiya bima'in malih inda an shaida shi da ruwa wanda yake da gishiri wa inna thamara la yakunu illa bi shajarin domin shi dan itace bai faruwa ba a samun shi ta jikin bishiya wa shajaru in tu'ima shi ko bishiya idan aka ci da shi auluki ha ko aka mishi barbara bilaunin samarin ahmar da ainihin wato aka mishi aure da dan ice wanda yake ja kharaja ahmara sai ya fidda ja wa in to ima bilaunin asfara in an mishi aure bilaunin asfara da fitsi kharaja asfar kamar yadda mangoro ko gwaiba ko lemu kuma kamantar su da haka ne gare su wa in kana al'amru kulluhu ko da yake fa duka wannan al'amari bi yadillahi yana hannun Allah ne walil mas'alat tafsilun akthar laysa ha huna mahallu yace mas'alar tana da bayanai wanda suka wuce wannan wanda ba nan ne mahallin yin su ba wallahu ta'ala alam malin ya ci gaba da cewa mahma hawalna fahama mas'alatil ulwi was-sabq di yadda kai kokarin ka fahimci wannan mas'ala ta wato mani wani ya fi wani yawa mani wani ya riga wani fita wa maji'il mauludi da yanda ake taya kasance zakaran aw unsa namiji ko ta mata fa inna la naqdiru tatbiqaha abadan yace ba za mu iya fahimta abin gabaki daya ba sai dai mu dan fahimci dan abin da Allah ya huwace mana wan nasu fil umumi yarghabuna fi dhukuri yace gashi kuma dabi'ar mutane mafi yawan mutane in suna so su haifu ƴaƴa hatta su kansu mata wani abin mamaki sai ga da namiji da mace duka wai su suna so ne su haifu namiji sannan haka iyayen su ma su da kan kenan da kakanni su ma dai su suke haifa musu jika namiji wa wallahi mala yace na rantse da Allah kam min unsa kanat khairan min alf alf zakar ana samun ya mace tafi da namiji dubu so dubu da namiji miliyan tafi shi albarka wannan abu ne da ake gani waki wa kam min unsa ra'at abawaiha hina alkibr so nawa ake samun ya mace ta kula da iyayenta bayan sun girma wa kam min zakarin ala abawahi takabbar sai ga shi kuma namijin yana ma iyayen shi girman kai wa kana wabalan ala abawahi ya zama iyayen shi matsala ya zama musu fituna bi tasarrufatihi da irin yadda yake abubuwan sa wa su'i khuluqihi da mummunan halin sa wa qillati dinihi da karancin kula da addinin sa wa kam min unsa dahat bi zawajiha min ajli ummiha wa abiha so da dama zaka samu mace tayi wato tayi sacrificing ta hakura da aurenta dan ta jinyar mahaifiyarta ko babanta wanda suke sun tsufa mata suna da wannan dabi'ar kamar yadda kuka fini sanin wannan so da tausayi suna da kirki shi sa ma Allah ya fara da su yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u dhukur Allah ka sab Allah ka ba mu masa albarka yace fil waqtil ladhi nasiya dhukuru aba'ahum a inda za ka mafi yawan maza mu manta muke da iyayenmu washtagalu wanshagalu bi nisa'ihim mushagaltu da matan da muka aura wa auladihim da yaya wa dunyahum da neman duniya ba ka da maza muke ba duk inda kaga maza wannan muke kowa yafi damuwa da matar shi da yayan shi da kasuwanci shi fiye da damuwarsa da iyayen shi ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka yayi mana wannan bala'i Allah ka sa mu gama lafiya to wannan shine dogon sharhin da ainihin wato malamin yayi na wannan hadisi Allah ya saka mishi da alkhairi wanda khulasarsa shine bayani akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna ya bayani akan abin da ilimin kimiyya bai gano shi ba sai a wannan zamanin nan kusa aka fara gano wannan karatu na chromosomes na x da y na waye waye ake tenshi a biology da physiology da anatomy da genetics da waye waye ake dan tattabawa ana takama da shi ana dan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama tintini Allah ya yi masa wahayi ta hanyar jibril alaihi salam ya zo ya ga masa shi kuma ya bayyana wa ainihin al'umma ta muslimai salawatullahi wa salamuhu ala nabiyhi fil akhirati wal ula sai mu kuma sama da mala yace akhbarani mahmud ibn khalid amrwan ibn muhammad qala haddathana muawiyah ibn salam qala akhbarani akhi annahu sami'a jaddahu aba salam yaqulu haddathani abu asma'a ar-rahbi an thauban qala kuntu qa'idan inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan isnadi mala ya karbo shi daga mahmud ibn khalid as-sulami malami ne mutumin kasar dimashqa ya rusu shekara ta 249 al-imamu abu daud da nasa'i din da shi ibn majah suka fitar da hadisin sa shi kuma yace daga marwan ibn muhammad shi ma mutumin dimashqa ne malami ne thiqa min al-thiqat al-imamu muslim da al-arba'a wato abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah sun fitar da hadisin sa ya rusu shekara ta 210 shi kuma yace haddathana muawiyah ibn salam wato abin nan kenan ibnu abi mamtur ad-dimashqi wanda daga cikin rijalu as-sitta ne shi kuma yace akhbarani akhi dan uwana mai suna zaid ibnu salam ibnu abi mamtur annahu sami'a jadda yaji daga kakansu wato shi abu salam din kenan ya kula yana cewa haddathani abu asma ar-rahbi abu asma ar-rahbi mai suna amr ibnu marsad shine abu asma'a ar-rahbi wanda al-imamu al-a'immatu sita suratu hadisin wanda malami cikin tabi'ai an thauban daga wannan bawa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barare mai suna thauban radiyallahu anhu qala yace kuntu qa'idan inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na kasance a zaune gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atahu habrun min ahbari al-yahud sai wani malami cikin malaman Yahudawa yazo faqala yace assalamu alayka ya Muhammad tsira da aminci tabbata a gare ka ya Muhammad yace fadafa'atu hatta sar'atu sai na tashi na tunkude shi har sai da ya fadi faqala sai yace lima dafa'atani ya zaka tunkude ni kuntu nace ala taqulu ya rasulullah me zai ana ka ce mishi ya manzon Allah kana bakin cikin ka fada mishi muqamin da Allah ya bashi faqala al-yahudi sai bayudin yace ana usammihi bil ismi alladhi sammahu bihi alu ni ina kiran shi ne da sunan da iyayensa suka sa masa ba ruwa na da wani abu daban kaji bai wude da makirci faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace ajal yace haka ne ahli sammuni muhammadan lalle kai gaskiya mutane na iyaye na su suka sa mun suna muhammadu faqala alyahudi sai mai bayudan yake cewa ji'tu li as'alaka to na zo ne dai maka tambaya qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace fayanfa'uka in akhbartuka in nabaka amsa zati maka amfani zaka musulunta faqala yace asma'u bi udhni ina dai ji da kunne na ba dai yadda yace dai abin nan ba dan ya san gaskiya za a faɗa mishi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace sal amma badalaka to kai bai hude tambayi abin da kake so ka tambaya faqala alyahudi sai bai hudun nan yace ara'aita idha buddilat as-samawati ghayra as-samawati wal ardu ghayra al-ardi aina yakunu an-nasu to ina da tambaya idan randa aka mai aka canza ƙasa ba wannan ƙasar ba da sama ba wannan sabab ba kamar da Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi ranan da za a canza ƙasa ghayra al-ardi ba wannan ƙasar ba was-samawati inja Allah ku was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar cikin wato abin nan suratul wannan Ibrahim ko cikin suratul Ibrahim na cewa ranan da za a canza ƙasa ghayrul ardi ba wannan ƙasar ba ghayrul ardi ba wannan ƙasar ba was samawati a canza wannan sama wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kowa kuma zai zo ya fito yana kallon Allah Allah ya ce wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfadi sarabiluhum min qatiranin wa tadsha wujuhahum an-nar fala hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu daga wuta almuhimu wannan ba yahude yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa to wai idan aka canza ƙasa randa za a canza ƙasa da sama to a daidai lokacin a ina mutane za su kasance qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fi zulma duna aljasar ko jisr duka ana karantawa za su zama cikin wannan duhun dake duna aljasri ko duna aljisri kafin gadar siradi qala ya sake cewa fa man awwalun nasi ijazahu Allah to wane ne farkon mutumin da su waye farkon tawaga da Allah zai ba su dama su wuce su tafi aljanna qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuqara'ul muhajirina talakawa cikin muhajirai qala bai hude yace fa ayu shay'in yuthafu biha ahlul janna to menene abinda za a fara baiwa yan aljanna a matsayin kamar wato tukuici ko a ce abin nan kyauta asalin atofa shine kamar tukuici wanda ake ba mutum ko makamanta ka dan na girmamawa yace za'iratu kabidi nunin wato abin nan wato hanta ta kifi qala yace famadhaa'uhum ala ifri zalika to bayan wannan sun fara wannan karin kumallan wannan appetizer to meye kuma abincin da za su ci bayan wannan qala yace yunharu lahum thawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha za a yanka musu wani rago na aljanna wanda ya kasance yana kiwo a bakin gefen aljanna qala sai yahuda yace bai yace fa ma sharabuhum to me abin shan su me abin da su sha me drink da su qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace min ainin tusamma salsabila yace daga wannan idan ruwa da ake ce mishi ainan fiha tusamma salsabila idan ruwan nan da ake ce mishi salsabil wannan asali malamai sun ce as-salsabil ma'anar shi wato ruwa mai gudu da yawa wanda yake ta gudu baya tsayawa da haka babu datti a cikin shi babu wani abu wanda zai lalace a cikin sa kala yace sadakata inji bai hudan kai gaskiya kala yahudi yace sadakata sai ya ci gaba da cewa as'aluka an wahidatin la ya'lamuha illa nabi to zan tambaye ka wani abu guda daya wanda babu wanda ya san wannan abun indai ba annabi ne na Allah ba aw rajulun aw rajulani babu wanda ya san wannan abun ba in ba Allah ba illa ma illa nabi aw rajulun aw rajulani hal yanfa'uka shin wato zai maka amfani inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina akhbartuka na baka labari qala asma'u bi udhi yace ina daji qala sal amma badalaka ka tambaya abin da kike so kala yace min aina yakunu shabahul waladi to ta ina ne da yake kama da wani cikin iyayensa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace inna ma ar-rajuli ghalizun abyad kalle shi maniyin namiji yana da kauri kuma fari ne wa ma'ur mar'ati asfaru shi kuma maniyin ta mace wato fatsi ne raqiqun kuma mai light wanda bai da kauri tsinkake fa in ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkara idan ruwan maniyin wato namiji yafi na mace yawa azkara sai da ya zama namiji bi idnillahi da idnin Allah wa in ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli annasa idan ko na macen yafi yawa sai ta zama mace bi idnillahi da idnin Allah qala sadaqata yace kai gaskiya wa anta nabiyyun kuma kai annabi ne thumma zahaba sannan ya kama hanya ya tafi fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace laqad sa'alani hina sa'alani yace ya tambaye ni wannan tambayoyi a sa'ad da ya tambaye ni wa ma indi ilmun wallahi ban da ilimi akai hatta anba'ani Allahu bi sai da Allah ya bani labari salawatullahi wa salamuhu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-imam an-nawawi wani hadisi yana cikin sahih muslim amma nawawi da yazo sharhin shi yayi ainihin wato magana akan wasu kalmomi da ke ciki gashi yace ka fakunta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi'ud huwa fanakata yabo da lafazin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sanda yana tattabawa da a ƙasa to shine ya fassara shi da abin nan din sa can da yace hum fi dhulumati dunal jisri yace huwa bi fathil jim ana iya cewa jisri wa kasri ko a ce jisru lugatani mashhuratani wannan duka dalil ne guda biyu sanannun wal muradu bihi huna as-sirat shine sirati da yace fa man awwaluhu ijazatan huwa bi kasril hamza a ce ijaza wa bizai ijaza wa ma'anahu jawazuhum wa aburan jawazan wa aburan waye zai fara wuce wa aburan waye zai fara wuce hakan nan da yace fa ma tuhtifuhum me yake kyautar da za a musu qala bi iskanil ha tuhtifuhum wa fathiha lugatani shi ma ana yace tahtufuhum ko tuhtifuhum wa hiya ma yuhda ila ar-rajuli shine abin da yake baiwa mutum wa yukhassu bihi a kebance shi da shi wa yulatafu a cikin tausasawa qala ibrahim al-halabi fi taraf al-fakiha hiya taraf al-fakiha wato gefen dan itace shi ake ce mu haka can kuma da aka ce ziyaratu kabdi kabidi nunin yace huwa nun bi nunaini nunin ce guda biyu al-ula madmuma ta farkon da damma wa huwa al-hut shine kifi wa jam'uhu ninan jam'in kifi kenan da wannan sunan wa firatu al-ukhra yadha wa tarwaya cewa za'idatu kabidi an-nun wa ziyaratu wa za'idatu shay'un wahid da ziyada da za'ida duka bude ne wa huwa qaraful kabidi shine gefen hanta wa huwa atyabuha yafi dadi qauluhu da yace fama ghidha'uhum yace ruya alal wajhaini ana rawaito shi akan wajhi guda biyu ahaduhuma na farko bi kasril ayn ace ghidha'u wadhal mu'jama wathani na biyu kuma bi fathil ayni waddal ace ghada'u kaga ghidha abinci ghada abincin safi qala alqadi iyad qadi yake ya cewa hadha athani uki ghada abincin rana kenan kamar lunch hadha thani huwa sahih, gaba'u shine abin da yake ya inganta, wa huwa riwayatu al-aktharina, shine kuma yafi yawa a cikin riwaya. Qala yace wal awwalu laysa bi shay'in, na farkon mai gaba'u bai da wani tabbas. Qultu walahu wajhu, ni ko nace yana da fafuska wannan ma. Wata qadiruhu ma gidha'uhum fi dhalika alwaqt, me abincin su a daidai wannan lokacin. Walaysa almuradu was'alu an gidha'ihim da'iman, wa ana nufin abincin su na koda yaushe yaushe ba, wallahu a'lam. Haka nan da yace aynan fiya tusamma salsal biya, mala yake cewa qala jama'atu min ahli al-lughati wal mufassirina, wasu malamai suka ce as-salsabilu ismun lil ayni, shine sunan wannan idan ruwa. Wa qala mujahidun wa ghayruhu, mujahid yake cewa hiya shadidatul jari, shine ruwa mai tsananin gudu. Wa qila an ce hiya silsilatul layyina, shine igiya ko kuma sarka mai laushi. Qawluhu da yace azkaran bi izni azkara bi azkara bi izni Allah wa aya sa bi izni Allah, azkara bi izni Allah wa ana sa bi izni Allah, ce ma'anar awwal abu na farko kana alwaladu zakaran, wa ma'anar thani kana unsa. Sannan a nasa bil maddi, a nasa fi awwalihi wa takhfifun nun, ka ace annasa. Wa qadru bil qasri, ana iya cewa kuma anasa wa tashdid ace annasa. Wallahu a'lam, yace Allah shine mafi sanin daidai. To kaji wannan, kun ji wannan ainihin sharhi da malamin ya kwararo mana. Sai ya sake cewa a sama akhbarna Isma'il ibn Mas'ud qala haddathana Bishru bin al-Mufaddal an Humayd qala haddathana Anas anna Abdullah ibn Salam, daga Isma'il dan Mas'ud al-Jahdari, wanda malamin su Imam an-Nasa'i ne da Ibn Jarir Tabari, ya rasu shika ta 248, shi kuma yace haddathana Bishru ibn al-Mufaddal, ma'ana Ibn Lahik Abu Isma'il kenan, wanda shi kuma ya rasu tun shika ta 187, an Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil kenan, qala haddathana Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, anna Abdullah ibn Salam, yace Abdullah ibn Salam balagahu maqdamu annabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ya samu labarin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina. Fa atahu, sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa sa'alahu an ashiya'a, ya tattambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wasu abubuwa. Fa qala, yace inni sa'altuka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi, yace na tambaye ka, wato zan tambaye ka abubuwa guda uku. Inni sa'iluka, zan tambaye ka abubuwa guda uku ba wanda ya san su sai annabi. Ma awwalu ashratis sa'a, wama awwalu ma wama awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna, yace ka ga mana me farkon alamun tashar kiyama, me farkon abinda ƴan aljanna za su fara cin sai shi ga Allah ka samu a ciki. Wama balul waladi yanzu ila ummihi wa ila abihi, me ke faruwa da ya karkata kamarsa zuwa ga mahaifiyarsa kuma mahaifinsa. Qala, sai yace akhbarani bihinna jibrilu alifa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan yanzu dinnan mala'ika Jibrilu ya bani labarin waɗannan amsoshi. Fa qala Abdullah ibn Salam, zalika aduwul yahudi min almala'ika, to wannan mala'ika su yahudawa lalle suna gaba da shi. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma awwalu ashratis sa'a fa narun takhruju min almashriqi ila almaghrib, farkon alamar tashin alkiyama cikin manyan manyan alamomi shine wata wuta da za ta fito daga gabas ta yamma. Wa awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna, farkon abinci da ƴan aljanna za su fara ci. Faza'idatu kabidu hutin, gefan hantan wani kifi ne. Wa ammal waladu, shi kwada mai kisai kama da uba ko uba, uwa ko uba. Fa idza sabaqa ma'ul rajuli naza'ilai, idan maniyin namiji ya gabatu sai ya zama irin shi. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'ilaiha, nazat ila, kaga wannan ya zo na zadin da ma'anar wancan kafara din kenan. Qala, yace ashhadu an la ilaha illallah, nan take Abdullahi dan salam ya kalbi kalmar shahada. Wa ashhadu annaka rasulullah, yace na shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi daya, kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lallai bawan Allah ne ko manzansa. Ya rasulullah, yace ya manzan Allah, innal yahuda qaumun buhut, yahudawa mutane ne masu yin ƙarya da buhut, maƙaryata ne. Fasalhum anni qabla an ya'lamu islami, ka tambaye su game da ni kafin su san cewa na musulunta. Faja'atil yahudu, sai ga ku yahudawa suka zo. Faqala, nabi yace ayyu rajulin Abdullahi ibn Salam fikum. Me za ku ce game da Abdullahi dan Salam a cikin ku me matsayin shi? Sai suka ce, qalu suka ce khairuna wa ibn khairina. Mutumin kirki ne, mai alkhairi, dan dan mutanen kirki a cikin mu, dan dan masu alkhairi. Wa afdaluna, kuma ya ma fi mu alkhairi. Wa ibn afdalina, dan wanda suka fi mu, ai babba ne, dan babba, dan manyan gida ne, ai tabarakallah kaza kaza kaza. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce ra'aytum in aslama Abdullah ibn Salam? Me za ku ce da za ku samu labarin ya musulunta? Suka ce a'adahu Allahu min dalika wa a'adaha fa a'adaha. Suka ce Allah ya tsare shi daga musulunci. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me dai za ku ce? Fa qalu misal zalika. Suka ce ai ma ba zai yi ba. Fa kharaja alaihim Abdullah ibn Salam, shi ko kawai sai ya fito. Fa qala, ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yace na shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi daya. Wa anna muhammadar rasulullah, ina shaida cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne. Fa qalu, suka ce sharruna wa ibn sharrina, ai matsiyaci ne dan matsiyata. Wa naqasuhu, suka ci mutuncin sa. Fa qala, sai yace hakaza kuntu akhafu ya rasulullah, yace dama wannan nake jin tsoro. In baka ji matsayina a cikin su kafin na musulunta ba, zaka taba sanin matsayina, ba za su yi ƙarya kan mutunci na ya zube a wajen su. Wannan shine halin Yahudawa, wanda an san su da shi shine canza magana, bin kawai san zuciyarsu, ana kwatance da su akan wannan. Su aya ne game da irin wannan dabi'a. Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan hali, ya tsare musulmi daga irin wannan hali. Wannan hadisi ya cikin Sahih Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Ina ganin saboda ƙurin lokaci da yake dan saura, amma tun daga ɓace bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Sai mu tashi kai tsaye, inda malai yake cewa sifatu ma'ir rajuli wa sifatu ma'il mar'ati. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.